An cimma wannan matsayar ne a ƙarshen taron yini biyu na yaki da matsaloli masu alaka da ta'addanci a nahiyar Afrika a birnin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da goyen bayan ofishin kula da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badar Abubakar ya bayyana cewa taron ya cimma matsayar fitar da sabbin dabarun bai daya wajen yaki da ayyukan ta'addancin kuma ƙasashe sun shirya tsaf don ɗaukar matakai na gaba.
Afrika gaba daya da kuma manya-manyan kasashe na duniya an ba da shawarwari na yanda za a ci gaba a gyara harkar yaki da ta'addancin yanda za a samu sauki. Kuma kasashe da yawa sun yi bayani kuma an tattara wato experience na kowace kasa kuma an ga yanda za a hadu a hada karfi da karfe na kasashen Afrika a yi wannan yaki gaba daya domin kasa daya ba za ta iya ba sai an hadu gaba daya za a yi. Wannan zai kawo mu rinka ba juna labaran sirru na yanda ƴan ta'addan nan suke, na yanda za a bi, inda suke samun kuɗi, da inda suke samun makamai a dakile, da yanda kuma za a haɗa ƙarfi da ƙarfe na faɗa da su sosai. Sannan manyan ƙasashe kuma sun zo, su ma sun yi alƙawura da yawa na yanda za su taimaka a sami kayan aiki sosai. Mataki na gaba shine za a fidda tsare-tsare kamar yanda aka karanta a wajen taro, a ga yanda za a haɗa tsare-tsaren yaƙi, matakai da dubaru na ta'addanci da kuma yanda za a sami na Afrika gaba daya da na kasa gaba daya.
Wakiliyar mataimakin shugaban kungiyar tarayyar Turai mai kula da yankin Sahel Emanuela C. Del Rey ta ce
the fact that Nigeria was able to collect all together
ganin irin kokarin da Nigeria ta yi wajen hada kan dukkan kasashen nahiyar Afrika a wani kokari na kawo ƙarshen ta'addanci ya sa kungiyar EU za ta ci gaba da bada goyen baya a yakin da ake kuma akwai shirye-shiryen kungiyar da aka tsara don taimakawa. A akasarin lokuta ana ganin cewa rashin haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki a fannin tsaro shine matsalar da ya kamata a duba kai tsaye. Sai dai tsohon kwamishinan yaɗa labarai kuma tsohon mamban kwamitin tsaro na jihar Adamawa Malam Ahmad Sajo ya ce
abin da yake faruwa shine mafi yawan lokuta akwai nasarori da ake samu amma ba ma kulawa da wayannan. Lokacin da nake commissioner da kuma member na Security Council, ɗaya daga cikin abubuwan da mun ka lura shine jami'an tsaro suna yin ayyukansu kamar ba ƙasa ɗaya suke wa aiki ba, kai a rarrabe. Amma yanzu sai muka lura cewa akwai haɗin kai kwakwara. Muka yi bincike kuma muka tayar cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a wajen harkar tabbatar da tsaro yanzu su ma kansu a haɗe. Idan kun lura harkar tsaro ɓangaren waɗanda suke da riƙe da muƙaman siyasa, akwai ministan tsaro Muhammadu Badaru Abubakar, akwai minister of state ɗinsa, akwai kuma shi national security advisor Malam Nuhu Ribadu, su ne waɗanda a siyasance an ka ba su wannan harka. To akwai kuma jami'an tsaro su kansu, babban hafsan hafsoshin soja da shugaban yan sanda da sauran jami'an tsaro na yan leƙen asiri da sauransu. To sai muka lura cewa wannan karon akwai haɗin kai a tsakankaninsu gaba ɗaya. To sai muka yi bincike muka tayar shi ministan tsaro Muhammadu Badaru yana nan yana haɗa kansu.
Masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaƙi da ta'addanci a nahiyar Afrika ya kamata masu ruwa da tsaki ciki da kungiyoyin yankunan nahiyar Afrika su taka muhimmiyar rawa na fitar da sabbin tsare-tsaren bai daya kuma na shiya wanda zai taimaka matuƙa gaya a kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda. Halima Abdulra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.